الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara duwarmu a wannan yammaci na ranar talata 5 ga watan safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 17 ga watan 11 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasidiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am to ashirance dai abinda ya tabbata shine kambin baka mutun ya ga abu ya burge shi yake cewa tabarakallahu in har Allah ya kaddara shi wannan wanda ya ga abu ya burge shi bai faɗi wannan kalima to musiba tana iya fada ma abu kamar yanda ana cikin tafiya a cikin wata tawaga ta sahabbai Sahal ibn Hunayf Allah ya kara masa yadda ya koma gefe ya tube yana wanka wani sahabi sai ya ga fatar jikinsa sai yake cewa tunda Allah ya halicce ni ban taba ganin wata kikkiawar fata irin fatar Sahal ni za a yi Sahal ibn Hunayf take yanke sai ya kife aka dauko shi yana sume aka kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ko akwai wanda kuke tuhuma suka ce eh mun ji dai wane ya faɗi wata kalima ya ce shi bai taba ganin fatar da ta burge shi irin fata ta Sahal sai Allah ya fushi yake cewa akan me dan ɗayan ku zai kashe dan uwansa sai Allah ya ce mi yana lokacin da kaga fatar jikinsa ta burge ka ta kayatar da kai ka ce tabarakallahu a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka zo da wannan sahabi wanda ya tanka shi yayi arwallahi wanke cikin izarin din shi ma'ana da duk gefen jikinsa aka tare wannan ruwa aka zo aka zuba ma Sahal da izinin Allah subhanahu wataala take yanke tashi ya samu lafiya wannan shine ake kiran shi kambin baka a Hausa kenan shine a Larabci ake kiran shi al'ayyi tanka abu kenan a Hausa dan haka wannan cuta ce wadda Allah yake halittar ta tattare da wasu daga cikin bayinsa kuma shi kanshi wanda yake da wannan cuta wani lokaci bai san ba ma yana da ita kuma kai kanka in kana da wannan rashin lafiya kana iya ma kanka da wannan matsalai dan haka ko kai kai abu in ya burge kai ya kayatar da kai abinda zaka faɗa shine tabarakallahu kace tabarakallahu dan haka duk wani abu in ya kayatar da kai misali gida ne ko mota ce ko menene ko ma menene in ya kayatar da kai to iya abinda ake bukata kace tabarakallahu da izinin Allah duk wanda ya faɗi wannan koda yana tare da wannan bala'i da wannan musiba to ba za ta fada ma wannan abu ba. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma jikokin sa addu'a Al-Hasan wal Husayn, yace kamar yanda babansa Ibrahim alaihi salam yake ma ƴaƴansa Isma'il da Ishaq, shine udizu kuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Wannan shine iya abinda yake sananne a shar'ance kenan al'ayin, an gane ko kambin baka kenan. Amma maganar maita wannan babu ita a shar'ance, sai dai in ana nihin kambin bakan shi ake nihi da maita. Amma akwai wani nau'i wanda yake na maita, wanda nau'i ne na maguzanci, wanda ta hanyar sihiri ake yin shi. Kare amma a shar'ance kambin baka shi ne. Na'am. To wannan ba ya keɓanta ba da duk wata gawa in za a sa. Wai ya ji wani malami yana faɗa cewa idan aka kawo gawa za a sanya ta rami. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tambaya ina ƴan uwan mamaci, in babu su sai ya ce to ina wanda bai kusanci iyalinsa ba. Kusan haka ne, kusan ba haka ba ne ba. Abinda muke nihi ba haka bane, ma'ana ba kowace gawa bace ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an zo za a sanya ta rami yake tambaya, an gane ko? Sai idan gawar mace ce, gawar mace shi ma kuma ba magana ba yake ina makusantan gawan. Iya abinda ya tabbata a cikin hadisi, an zo jana'izar wato diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar Usman, Allah ya kara masa yadda, duk da cewa ban sani ba Ummu Kulsum ce ko kuma Ruqayya ce. Ruqayya ita ce ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura masa, bayan ɗaya Allah ya mata rasuwa. To da aka zo jana'izar, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaya man la yuqariful ahlahu al-laila. Manzon Allah yace a cikin ku wane ne bai kusanci iyalinsa a daren jiya. A lokacin nan Talha ibn Ubaydillah, Allah ya kara masa yadda, yace ya Rasulullahi gani. Manzon Allah yace masa to shiga cikin ramin kabarin ka karbe ta, tare da cewa a wannan jana'izar ga mahaifinta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana halarci, kuma ga mijinta Usman, Allah ya kara masa yarda. Manzon Allah ya tambaya yace wane ne bai kusanci iyalinsa a daren jiya. Shi wannan sahabi yace gaya, manzon Allah yace to shiga. Wannan hadisi abinda yake tabbatarwa, idan aka zo jana'izar mace, to wanda ya dace ya jibinci shigar da gawarta cikin kushewa shine wanda bai kusanci iyalinsa, ko mun kusacinta da shi, ko mun nisanta da shi, amma ko mun kusacin shi da ita, inda ya kusanci iyalinsa, to bai dace bai karbi gawarta ya shigar da ita cikin kabari. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan shi bai shiga ba, Usman, Allah ya kara masa yadda, kuma shi ma bai shiga cikin kabarin ba, sai wani wanda yake manisancin da shi ne ya shiga ya karbi gawarta. Kina ana abinda muke so mu gane, al'amarin ya keɓanta da gawar mace, kuma daman abu ne sananne, gawa tana da waɗanda suke auliya, ma'ana makusanta, wanda abin ya fi zama wajibi a kansu. An gane ko? Wanda abin ya fi zama wajibi a kansu, ma'ana dangin mamaci na kusa, su ne suka fi dacewa game da tattala wato ɗan uwansu, illa kasancewar in akwai shugaba, to shugaba gaba ɗaya ya share su. In dai akwai shugaba na musulmi, to wannan shi ne kuma ya fi cancanta a nan. Na'am.
Daidai gurin da ake tsayawa nan da ga mafi aksarin wasu malamai tare da gawar mace fisiya ne ne na miji sai su tsaya a cikin
to wai misali tambayar kan uwa shine wajen bambanta matsaya ta limami a lokacin da ya sa gawa gaba zai mata sallah tsakanin gawar namiji da mace lalle sunna ita ta bambanta in gawar namiji ce ga inda ya dace a tsaya in gawar mace ce ga inda ya dace a tsaya kamar yanda Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda an zo masa da gawa ta mace sai ya tsaya wato a tsakiyar gangan jikinta kenan shine daidai mazaunanta nan ya tsaya da aka gama sallah sai aka zo masa da gawar namiji sai ya koma daidai wajen kafadar namijin ya tsaya da aka gama sallah wani yace ya Anas yace haka da kuka yi sunna ne yace kwarai karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gawar mace ce manzon Allah yakan tsaya tsakiyar gangan jikinta idan ta namiji ce yake yana komawa wajen kafadarta su kuma malikiya sai suka zamanto aka sun haka in gawar namiji ce sai su tsaya a tsakiyar gangan jikinsa idan ta mace ce sai su tsaya wajen kafadarta sai suka ringa wasu tawilat na daban na cewa ai abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa a tsakiyar gangan jikin mace wato domin a lokacin nan ba a rigai ba aka yi makara yana tsayawa ne domin wai ya sitirce gawar to dan haka dai abin da sunna ta tabbatar shine ya zama wajibi mumini ya bi babu wani wanda yake da fada bayan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda yayi fada in dai ta saba ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya zama wajibi a ajiye masa fadar sa in ba da ganganci bane bai zo da wannan fada wanda ta saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to iya abin da yake kan mu roka masa gafara ta ubangiji subhanahu wataala mu roka masa rahama ta ubangiji an gane ku wannan shine ka'ida dan haka abin da yake sunna in gawar namiji ce limami zai tsaya wajen kafadar sa in gawar mace ce to zai tsaya tsakiyar gangan jikinta kenan daidai mazaunanta kenan daidai wajen cibiya nan zai tsaya a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala wato mun gama bayani akan wani fasali da malam ya mana wanda ke nuna mana hakikanin wato addini ko kuma mu ce hakikanin imani a wajen ahlus sunna wal jamaa kamar yanda malam Allah ya ji kansa yake cewa annaddina da yace wa min usuli ahli sunnati wal jamaa annaddina wal imana qawlun wa amal qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih wa anna al imana yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya wato malam ke cewa lalle shi addinin musulunci ko kace addini ko kace al-iman kilahuma bi ma'ana ma'ana babu wani bambanci wato shi imani fada ce da aiki an gane ko qawlun wa amalun fada ne da aiki wannan fada ta kasu kashi biyu akwai fada ta halishi sannan akwai fada ta zuciya kamar yanda shi aikin ya kasu kashi uku akwai fada wanda take akwai aiki wanda yake na zuciya akwai aiki na halshe akwai aiki na sauran gabbai fada ta halshe mutum ba zai tabbata ba cewa mumini ne sai ya furta kalima ta la ilaha illallah koda ya kudirce gaskiyarta a zuciyarsa to ba zai tabbata ba cewa musulmi ne sai idan yayi furci da kalima ta la ilaha illallah kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'ir majnun. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yazo zai musulunta farko manzon Allah iya abin da yake nema daga wajensa shine yayi furuci da kalma ta la ilaha illa allah. Don haka a lokacin da yazo da wannan sako manzon Allah yakan bi jama'a hatta da kasuwa manzon Allah yakan shiga yace ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa allah tuflihu, ya ku jama'a ku ce la ilaha illa allah, ku rabauta da duk abin da kuke kauna a rayuwarku ta duniya da makomanku lahira. Da haka kenan wannan shine qaulul lisan, kenan sai an samu fada ta harshe sannan a samu qaulul qalbi, fada ta zuciya. Menene fada ta zuciya? Shine kudirce gaskiyar ita wannan kalima da mutum yayi kudirce da ita. Idan ka ce la ilaha illallah dole sai ka kudirce gaskiyarta a zuciyarka. An gane ku? Duk wanda ya faɗa da harshensa ta takaita akan harshen bata isa zuciya ba, to wannan sunan shi munafiki, sunansa munafiki. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ƙaryatar da masu cewa sun yi imani da shi, sun yi imani da manzon da ya aiko musu, wanda wannan imani nasu ya takaita akan harshe bai isa zuciya ba, Ubangiji Ta'ala ya ƙaryata su. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Haka can Ubangiji Ta'ala ya faɗa, idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Kenan dan haka dole sai an samu qaulul lisan kuma a samu qaulul qalb. Kenan in harshe ya faɗa to kuma zuciya ta kudirce gaskiyar ita wannan kalima da aka furta. Sannan abu na biyu shine malam yace wa amal da aiki. Shi kuma akwai amalul lisan, akwai amalul qalb, sannan akwai kuma wato amalul jawari. Wato shi amalul qalb aiki na zuciya, wato shine kenan kyautata niyya da tsarkake duk wata ibada saboda Allah. Sannan akwai irin su al-mahabba, kaunar Allah subhanahu wa ta'ala da kaunar manzansa. Akwai irin su at-tawakkul, dogaro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Akwai irin su al-khashiya, irin su al-inaba da sauransu. Waɗannan duka ayyuka ne waɗanda suke na zuciya. Irin su ar-raja, irin su al-khawf, waɗannan duka ayyuka ne waɗanda suke na zuciya. Sannan akwai amalul lisan, aiki wanda yake na harshe, abinda baya tabbata dole sai da harshe, kaman wato karanta alqur'ani da sauran ambaton Allah wanda aka shar'anta mana. Kaga ba za ka karanta qur'ani da zuciyarka ka ce ka karanta alqur'ani, dole sai ka motsa harshenka, domin harshen shine aka dora ma nauyi game da karanta alqur'ani. Kamar yanda Allah ya faɗa ma manzansa, me yace? La tuharrik bihi lisanaka lita'jarabi, kada ka motsa harshenka, ma'ana domin yin gaggawa game da abin da muka turo maka na wahayi kafin a gama wato saukar maka da wahayin. Dan haka wannan abin da yake tabbatarwa dole ne wanda zai karanta alqur'ani sai ya motsa halishinsa, ko da baya bayyana da muryarsa, amma maganar ka ce ka karanta a zuciya wannan bai ma taso ba, domin aikin da Allah ya dora ma halishi wato shine karanta alqur'ani da sauran zikiri. Kamar yanda wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ya Rasulullah, inna shara'i'a al-islami qad kasurat alayya fa babun natamassaku bihi. Ya ce, ya Rasulullah, shari'o'in musulunci sun yawaita a kaina, ma'ana abubuwan da Allah ya shar'anta mana na ibada sun wuce a lissafa. Ya ce, ya Rasulullah, bayyana mana wata hanya wadda za mu iya riko da ita mai sauki. Sai manzo Allah ya ce masa, la yazalu lisanuka raquban min zikrillahi azza wajal, kada halishanka ya gushe yana danye game da ambaton Ubangiji subhanahu wataala. Haka hadisi wanda na cikin sahihul bukhari shine ma hadisi na karshe, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi ashahil chaya khafifatani ala lisan masu sauki akan halshi wanda ba su da wahala a wajen fada. To dan haka kenan halshi yana da aiki, aikin shi shine karanta alqur'ani da sauran zikiri, sannan kuma wal jawari, sannan sauran gabbai su ma suna da ayyuka nasu waɗanda aka dora musu, kamar tsayuwa a cikin sallah, kamar ruku'u, kamar sujada, kamar azumi da sauransu. Kaga waɗannan dukkan ayyuka ne waɗanda suke na gabbai. To dan haka kenan mumini, ko kuma mu ce bawa, baya zama mumini sai ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku. Halshensa ya faɗa, zuciyarsa ta kudirce gaskiyar wannan kalima da ya faɗa, sannan gaɓaɓuwansa su aikata abinda wannan kalima ta kunsa. Kenan idan ka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, in halshenka ya faɗa, to dole zuciyarka sai ta kudirce gaskiyar wannan kalima, sannan kuma gabbanka su ringa aikata duk abin da wannan kalima ta kunsa, shine abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya shir'anta ma bayinsa. Sannan bugu da ƙari, yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a, imani yana da duwa yana da guwa. Mike ƙara imani sune ayyuka na da'a, mike rage imani sune ayyuka waɗanda suke na sabo, kamar yadda bayani ya gabata. Kuma a aqidar ahlus sunna wal jama'a, mutum baya kafirta a sababin aikata wani laifi daga cikin manyan laifuka matukar bai halitta wannan aiki ba. An gane ko? Matukar bai halitta wannan aiki, to baya zama kafiri. Koda a ce misali mutum iya rayuwarsa a kullun yakan kashe rai dubu, ya sha giya so dubu, ya sata so dubu, ya zina so dubu, matukar bai halitta waɗannan ayyuka a matsayin shi na musulmi, idan ya mutu bai tuba ba, ya mutu a matsayin musulmi. Iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jama'a, sai a maida lamarin sa karkashin mashi'atin Ubangiji subhanahu wataala. In Allah ya ga damar gafarta masa, ya gafarta masa. In ya ga damar azautar da shi, ya azautar da shi gurgudan laifin sa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, wa man asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a afa anhu wa in sha'a aqaba. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a. Aikata babban laifi baya kafirtar da mutum, ya fitar da shi daga cikin musulunci, kamar yadda khawarij suka kafirtar da shi kuma suka dawwamar da shi a wuta a gobe kiyama, kamar yadda su kuma mu'tazila suka zare shi daga cikin kewayen musulunci, suka ce a'a, yana tsakanin matsayi biyu, shi ba musulmi ba, shi ba kafiri ba. Amma in ya mutu, suka ce sun kwatsa ma khawarij dan wuta ne zai dawwama a cikinta. To a aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk mutumin da ke aikata manyan laifuka a wajen mu mumini ne, amma mai ragaggen imani. Dan haka malam yace, in ma ka faɗa ka ce mu'minin bi imani, mumini ne wato gurgudan imaninsa. Sannan fasikun sai yace bi kabirati, wato fasiki ne gwalgwadon kenan manyan laifukansa da yake aikatawa. Kenan in ma ka kiraye shi kenan mu'minun naqisul iman, kenan mumini ne mai ragaggen imani. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a. Ba za ka bashi sunan imani kai tsaye, duk wani wanda ke aikata manyan laifuka kai tsaye ba za a ce ba mumini ne, sai dai a ce mumini ne mai ragaggen imani. Fasiki ne kenan gwalgwadon kuma ayyukansa da yake aikatawa. Amma sabani su khawarij sun tube masa imani kwata kwata, sun ce ya kafirta duk wanda ya aikata babban laifi. Domin su a aqidar su, in kai ƙarya ko kai da mutum ko kai sata ko kai kwace ko kai zina ko ka sha giya, to wannan ka zama kafiri. Dan haka suka kafirtar da jama'a masu yawa, hatta daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khawarij sun kafirtar da wasu, kamar yadda bayani zai zo a yau insha Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa min usuli ahli sunnati wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما ويثلثون بعثمان رضي الله عنه ويربئون بعلي رضي الله عن الجميع كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان رضي الله عنه في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربؤوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهما وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ما لم الله يجي كنسا كفتا ونم فسليني ونكي بياني كمدا وتمسألة shine mala yake nihin ya bayyana mana aqidar ahlus sunna wal jamaa game da fiyayyun halitta bayan annabawan Allah sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malan Allah ya ji kansa ke cewa wa min usuli ahlus sunnati wal jamaa wato yana daga asalin aqidar ahlus sunna wal jamaa shine malam yace salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato kubutar zukatan su game da kita da hasada da kiyayya da gaba game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alsinatihim wato da kubutar halshin su game da fadin bakar magana da aibantawa da zagi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan malam yana bayyana mata, yana bayyana mana wata gaba wadda ahlus sunna wato suka bambanta game da sauran wasu jama'u waɗanda suke kai dangane zuwa ga musulunci alhali ko ba musulmi bane ba, domin da yawa daga cikin magabata sun kafirtar da su. Sune ar-rafida wal khawarij, ƴan shi'a wato da su da khawarij. Aqidar ahlus sunna wal jama'a abu na farko, dole ne mumini baya cika baya zama mumini sai ya wanke zuciyarsa game da kulli jin haushi da kiyayya da gaba da hasada game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba dayansu. Sai ka wanke zuciyarka, babu kulli wani sahabi a cikin zuciyarka ko nuna kiyayya da gaba game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu, sannan ka kubutar da harshenka, ka ja harshenka ka kame game da duk wani abu na cin mutunci da aibantawa da zagi da fadar da fadin bakar magana game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Nan kusa in ka koma cikin risala ta Ibnu Abi Zaid al-Qirawani, Allah ya ji kansa, yake cewa kai sanin cewa fiyayyun jama'a su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma yace yana daga aqidar ahlus sunna wal jama'a. Shine yace al-imsaku fi ma shajara bainakum, mutun ya ja bakin sa ya kame game da abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rashin zuttuwa, karkacewa ne mai gaskiya, wane ne ba shi da gaskiya, domin gaba ɗayan su adalai ne, kuma iya rashin zuttuwar da suka samu tsakankanin su daman fitina ce wadda tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya sai da ya bada labari, kuma gaba ɗayan su kowa mujtahid ne, da wanda ya ja da wanda aka ja da shi kowa yana famar ya dace ma gaskiya ne, wanda ya dace ma gaskiya yana da lada biyu, wanda ya kuskure mata yana da lada ɗaya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Kuma jama'a ce wanda kafin su bar duniya gaba ɗayan su sai da Allah ya musu alƙawarin cewa gaba ɗayan su ƴan aljanna ne. Don haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a babu wani matsayi bayan matsayi na annabta sama da matsayin jama'ar da Allah ya yarda da su ya zaɓe su domin su abuci manzansa su taimaka masa akan isar da wannan saƙo. Don haka waɗannan jama'a su ne suka fi kowace al'umma, suka fi kowace jama'a ma'ana kima da daraja da martaba a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi ne a nan malam ya ce yana daga asalin kenan, wa min usuli ahli sunnati wal jama'a, ai wa min usuli aqidati ahli sunnati wal jama'a, yana daga tushen aqidar ahli sunna wal jama'a, ma'ana abinda za mu kudirce a zuciyarmu. Shine malam yace salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato shine kubutar zuciya. Ta yaya za mu kubutar da zuciyarmu game da keta da hasada da gaba da kiyayya? Dole sai mu wanke zukatanmu game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa alsinatihim, sannan kuma kubutar da halashinan su, ma'ana game da duk wata kalima ta aibantawa da zagi da fadin bakar magana da fallasa. To wannan dole sai ka kame harshenka game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malam sai yace kama wasafahumullahu fi qawlihi ta'ala, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta su a cikin fadarsa, wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo bayan sahabbai kenan sune attabi'un. Ubangiji ta'ala yace yaquluna, suna fada rabbana ighfir lana, ya Ubangijinmu ka gafarta mana, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kai gafara ga waɗan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da karɓar imani. Su wane ne? Sune sahabbai. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Ubangijinmu kar ka sanya wata keta da hasada da jin haushi a cikin zukatanmu lillazina amanu, ga waɗanda suka yi imani da kai, suka yi imani da manzanka. Rabbana ya Ubangijinmu, innaka ra'ufun, kai mai matuƙar rangwame ne game da bayinka, rahimun kuma majiƙai ne game da bayi waɗanda suke muminai. Nan Allah yana ba mu labarin waɗanda suka biyo bayan sahabbai, ga iya abinda suke faɗa, abinda suke na addu'a. Shine Allah ya ce, wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo kenan bayansu, wa bayan sahabbai kenan, su ne attabi'un. Ubangiji ta'ala ya ce, an gane ku kenan, kuma da duk waɗanda ya biyo hanyarsu har zuwa kiyama, shi ma yana cikarkashin wannan aya. Inde kai mumini ne na gaskiya, mai biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya zo da shi, to dole sai ya zamanto babu jin haushi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tsakaninka da su sai ne kai musu addu'a. Shine Ubangiji ta'ala ya ce, yaquluna, suna faɗa, rabbana ighfir lana, ya Ubangijinmu ka yi mana gafara, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil imani, ka yi gafara ga ɗan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da bada gaskiya. Su wane ne kenan? Su ne sahabbai, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azim. Suka ci gaba da cewa, wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Ubangijinmu kar ka sanya mana wata keta da hasada da gunewa, wato a cikin zukatanmu, lillazina amanu, game da waɗanda suka yi imani. Rabbana ya Ubangijinmu, innaka ra'ufun, kai ne mai matuƙar rangwame game da bayinka, rahimun kuma kai ne majiƙai game da bayinka muminai. To don haka wannan aya malam ya zo da ita ba don komai ba, don ya nuna mana aƙidar ahlus sunna wal jama'a kenan. Babu jin haushi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda gaya wannan fiyayyun jama'a ne wanda manzon Allah ya bada shaida cewa su ne fiyayyu bayan sahabbai, su ne attabi'un. Kamar yadda hadisi ne ingantacce na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, khairu ummati qarni, sai yake cewa, thumma alladhina yalunahum, a wata riwaya yana faɗa, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Marwaycin hadisin Imran ibn Husayn al-Khuzai, Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa, ban yi sani shin bayan karnin sa manzon Allah karni biyu ne ya zana ko kuma uku ne? Kaga in biyu ne ya zana kenan, karnin sa su ne sahabbai, sannan tabi'ai, sannan atba'ut tabi'i. Idan ko uku ne ya zana bayan karnin sa kenan, bayan atba'ut tabi'in kenan, da waɗanda suka biyo baya, waɗannan su ne fiyayyun jama'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bayyana mana. To dan haka kenan iya abin da yake tsakaninmu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya bude yi musu addu'ar cewa Allah ya gafarta musu, kamar yadda wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a. Duk wata kalima ta aibantawa, ta fallasa, da zagi, da fadin bakar magana, wannan duka bai shahe mu ba game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba aikin mu bane, aiki ne na waɗanda suke matsiyata, wanda ba su da rabo a gobe kiyama, kamar yadda malamai sun tabbatar da kafircin su akan haka. Dan haka wato al-Imam Malik, Allah ya ji kansa, kamar yadda Ibn Babba da wasu daga cikin malamai suka rawaito, al-Imam Malik yake cewa, man sabba salafa falaysa lahu min al-fai'i min nasib, yace duk wanda ya zagi magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ba shi da rabo a cikin al-fai'i, ita ce ganima ta yaki. Me yasa? Saboda ba musulmi bane ba, an gane ko? Dan haka Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda aka rawaito cewa yake Ubangiji ta'ala ya umarce su da cewa su roƙa ma sahabbansa gafara, an gane ko? Allah ya umarci bayi cewa su roƙa ma sahabban manzon shi gafara, wa huwa ya'lamu annahum yaqtatilun, kuma alhali Allah ya san da cewa za su yaki junansu. Wannan yana mai da martani ne ga khawarij, waɗanda suka kafirtar da sahabbai, waɗanda suka yaƙi juna bangaren Ali da bangaren Muawiya, Allah ya yarda da su gaba ɗaya. Su Khawarij gaba ɗaya sun kafirtar da su, sun kafirtar da su. To shine Abdullahi dan Abbas yake cewa amara Allahu bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'lamu annahum yaqtatilun. Allah ya yi umarnin mu'mine su roƙa ma sahabban manzon shi gafara, kuma alhali Allah ya san da cewa za su yaki juna. Haka Aisha Allah ya ƙara mata yadda, kamar yanda hadisi na cikin Sahihul Bukhari take cewa umiru bil istighfari li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum, wa kuma umirtum bil istighfari li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Sai take cewa sami'tu nabiyyakum yaqulu la tadhhabu hadhihi al umma hatta yal'an hatta yal'ana akhiruha awwalaha. Aisha take cewa an umarce ku ku roƙa ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gafara, kuma sai aka wayi gari kuna zagin su. Tace daman naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa wannan al'umma wato ba za ta ƙare ba, ma'ana ba za ta tafi wa alkiyama ta tabbata sai ƙarshen wannan al'umma ya ringa la'antar farkonta, kamar yanda su wannan tana mai da martani ne ga 'yan shi'a masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An ce su roƙa ma sahabbai gafara sai suka juya hannun agogo baya, maimakon su yabe su roƙa musu gafara sai suka duƙufa akan zagin su ba da riba rana, domin su zagin sahabbai ibada ne a wajensu. To shine anan kenan malam ya zo mana da wannan aya wadda take nuna mana cewa iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka yabe su kamar yanda Allah ya yabe su, kamar yanda manzon sa ya yabe su, ka roƙa musu gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wani abin da ya gudana tsakankanin su na rashin zuntuwa ka ja bakinka ka kame. An gane ko? Ba maganar wane ke da gaskiya wane baya da gaskiya, matsayin su ya wuce matsayinka, baka isa baka zamanto alƙali tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai malam yace wa fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, wato kuma su wato ahlus sunna wal jamaa suna kubutar da zukatansu da halshensu game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan matukar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da fadarsa da yace la tasubbu ashabi. Manzon Allah yace kar ku sake ku zagi sahabbaina. An gane ko? La anan nahiya ce. Manzon Allah yace kar ku zagi sahabbaina. Sai yace fa wallazi nafsi biyadihi, yace na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Law anna ahadakum, manzon Allah yace da a ce ɗayan ku an faka misla Uhudin zahaba, wato ya ciyar da kwatankwacin dutsun Uhud ga zinare, ma'ana a ce dutsun Uhud gaba ɗayansa zinare ne, kuma a ce mallakar ka ne na kai kadai, gaba ɗayan wannan dukiya mallakar ka ciyar da ita akan tafarki na ɗaukaka addinin Allah. Manzon Allah ya ce ma balaga mudda ahadihim wala nasiba, ya ce wallahi bai kai daidai da mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka ya bada. Manzon Allah ya ce ba ma mudu ɗaya ba, ko rabin mudu da sahabi ya bada baka kai ba. Wanda dutsun Uhud dutsi ne wanda ake sanya misali da shi a wajen girma, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai yakan sanya misali game da dutsun Uhud, wanda a cikin birnin Madina kanta za ka yi tafiya ta kai kusan kilo 14 a jikin dutsen baka kai karshen shi ba, kuma shine ya fito har zuwa hanyar Makka. To gaba ɗayan wannan dutse duk girman sa a ce zinare ne, kuma a ce wannan zinare mallakar ka ne na kai kadai, kuma wannan zinare gaba ɗaya ka ciyar da shi akan tafarki na ɗaukaka addinin Allah. Manzon Allah ya ce duk abin nan da kai baka kai ba daidai da mudu ɗaya da sahabi ya ɗauka ya bada, ba ma mudu ba. Manzon Allah ya ce wala nasifahu, ko rabin mudu baka kai ba wanda sahabi ya bada, ma'ana mudu ɗaya na alkama ko na dabino da sahabi ya ɗauka ya bada, to duk abin da ka ciyar da shi baka kai matsayin shi ba. sababin wannan hadisi kamar yadda yake cikin sahihu muslim an gane ko domin hadisin yana cikin bukhari da muslim to a cikin sahihu muslim ya zo da sababin gangarowar hadisin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa an samu rashin zuttuwa tsakankanin Khalid ibn al-Walid da Abdurrahman dan Auf Allah ya yarda da su gaba daya suka dan samu rashin zuttuwa me za a yi fasabbahu Khalid Khalid ibn al-Walid wato sai ya zage Abdurrahman dan Auf manzon Allah sai ya ce da shi la tasubbu ashabi yace kar ku zage sahabbaina manzon Allah ya fada ma Khalid yace kar ku zage sahabbaina fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa manzon Allah yace na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa dayan ku da zai ciyar da kwatan kwacin dutsun Uhud da zinare manzon Allah yace bai kai mudu ɗaya da sahabi ya bada korarinsa to kaga anan kasancewar sahabi ne ya zagi sahabi manzon Allah yace a'a kar ku zagi sahabbaina tare da cewa gaba ɗayan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda Allah ya musu alƙawarin aljanna me yasa saboda matsayin Khalid ibn al-Walid bai kai matsayin Abdurrahman dan Auf domin shi Abdurrahman dan Auf yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka karbi musulunci da gumugumunsa suka sadaukantar da rayuwarsu suka ciyar da dukiyarsu domin taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan isar da sakon da yazo da shi wanda shi kuma Khalid ibn al-Walid bai ma musulunta ba sai bayan sulhul hudaybiya an gane ko bayan sulhul hudaybiya ya musulunta wanda kuma Allah ya bambanta tsakanin sahabbai da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu kafin sulhul hudaybiya da waɗanda kuma sai bayan an yi sulhul hudaybiya kamar yadda bayani zai zo nan to nan an ce tsakanin sahabbai ne aka ce kada wani sahabi ya zagi wani sahabi to ina ga wanda yake koma baya ina ga wanda yake nan fa Khalid ne bai zagi Abdurrahman ibn Auf an gane ko in aka ce zagi kar ka fahimci irin zagi a shari'a wanda ake samu ake wanda yake gudana a cikin mu wanda wannan daman maganganu ne waɗanda suke na maguzanci abinda ake nihi da zagi in aka ce zagi hatta da bakar magana suna kiranta da cewa zagi ne to da haka shine wannan hadisi yana nuna mana girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ina ga waɗanda suka maida zagin sahabbai shine ibadarsu wanda musamman zagin Abubakar da Umar Allah ya kara musu yadda babu wani wanda suke zaga sama da Abubakar da Umar dan haka akwai wata kalima kikkiawa wanda Ibn Kathir Allah ya ji kansa ya zo da ita a cikin tafsirinsa shine yake cewa fayawai da man sabbahum au abgabahum au abgaba au sabbaba ba'abahum yace kai can tabewa da hallaka ta mutumin da ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kulla gaba da kiyayya tsakanin shi da su ko yaki wani sahabi daga cikin sahabbai ko ya zagi wani sahabi daga cikin sahabbai yace kai can tabewar shi da hallakarsa sai yace wala siyama sayyidus sahaba ba'da rasuli sallallahu alaihi wasallam yace balantana ma shugaban sahabbai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairuhum wa afdaluhum wanda shine fiyayye daga cikin sahabbai kuma shine zababban su sai ya ce a anis siddiq al akbar ina nihi al awana abubakar siddiq wal khalifatal azam sai ya ce ababakar ibn abi quhafa radiyallahu anhu ina nihi abubakar wato dan abu quhafa sai ya ce fa inna qa'ifatal makhzula min ar rafida yace lalle jama'a wadda take tababba wadda makomarta ita ce wuta a ranar kiyama in har bata tuba ba min ar rafida yace na ɗan shi'a an gane ko sunan su daman shine rafida rafida ake kiransu wanda sun tambayi wani jika daga cikin jikokin Ali suka ce me zaka faɗa game da Abu Bakar da Umar. Yace subhanallah. Yace munistotin kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu zan raba hanya da su. Da yayyago ga Abu Bakar da Umar, sai suka ce to ai mu ba kai. Suka kakkabe shi, suka fasa bin shi, shi ma suke zage shi. Me yasa wai yaje kunci lamarin Abu Bakar da Umar? To daga wannan lokaci suka samu sunan Rafida. Wanda a farko kafin haka ana kiransu Shi'a. To duk da cewa Shi'anci na farko ya saba da Shi'anci na baya. Shi'anci na farko shine fifita Ali akan Usman. Wasu haka suke fifita Ali akan Usman saboda wasu dalilai. To shine zaka ji an ce wane wato an jefe shi da Shi'anci, ma'ana yana daga cikin waɗanda suke fifita Ali akan Usman. Wanda aqidar ahlus sunna wal jama'a kamar yanda bayani zai zo nan gaba, wato wajen martaba da daraja da matsayi sahabbai zaka jero su kamar yanda jerin su yazo a wajen khalifanci. Abu Bakar shine farko, sannan Umar, sannan Usman, sannan Ali. To haka a wajen daraja da martaba haka zaka jero su kamar yanda a wajen khilafa haka suke. To amma su waɗanda suka biyo baya su ne ake kiransu Rafida, waɗanda kenan suka raba da san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali ko hakika ba masoyansu ba. Inda a ce masoyan iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, to da sun so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya, da na farkon wanda za su so su kaunace shi shine sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Bakar, Allah ya yarda da shi. To dan haka irin wannan matsala, wani lokaci wani yazo ya tambayi Ibnu al-Jawzi, yake tambayar shi, yace masa wai da Abu Bakar da Ali wane ne gaba? Sai yace man kana tahtahu ibnatu, ya bashi magana a dunkule. Mutum biyu ne suka zo suna gardama, ɗaya dan Shi'a ne, ɗaya ku Sunni ne. Sai suka ce masa wai tsakanin Abu Bakar da Ali wane ne ya fi daraja? Shi sai ya ce man kana tahtahu ibnatuhu, wanda ɗiyar shi take karkashin shi. Shi wancan ya je yana cewa shi aka ba gaskiya, shi ma wancan ya je yana cewa shi aka ba gaskiya. Kaga man kana tahtahu ibnatuhu, idan ka ɗauka ɗiyar Abu Bakar a karkashin wa take? Karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take, tunda shi yake aure da ɗiyar Abu Bakar Aisha. Kuma idan ka ɗauki lafazin man kana tahtahu ibnatuhu, kaga Ali yana aure da ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Fatima. To amma tare da cewa shi Ibnu al-Jawzi ahlus sunna ne, an gane ku, ahlus sunna ne, babu sababu wani kokonto a wajensa cewa Abu Bakar shi yake gaba da Ali a wajen daraja da martaba. To don haka Ibn Kathir sai ya ci gaba da faɗa, yake cewa fa inna ta'ifatal maqzula min ar-rafida, lalle jama'a wadda take tafaffiya marashiyar arziki daga cikin Rafida, ma'ana in Shi'a, yace yu'aduna afdal as-sahaba, suna kiyayya da gaba da fiyayyen sahabbai, shine Abu Bakar. Sannan sai yace wa yubghidunahu, suna kin shi, suna kyamar shi, wa yasubunahu, suna zagin shi. Balma ba Abu Bakar ba, gaba ɗayan sahabbai zagin su suke, illa kawai waɗanda suke tare da Aliyu a lokacin da aka ja daga tsakanin shi da Muawiya, su kaɗai ne ƴan Shi'a suke jibintar lamarinsu, amma duk sauran sahabbai sun kafirtar da su. Dan Abu Bakar da Umar, in ka ji ɗan Shi'a ya ce sanaman gumaka biyu, to abin da yake nihi Abu Bakar da Umar. Sai yake cewa iyazan billahi min zalik, Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu game da zagin sahabbai. Sai yace wa hadha yadullu ala anna uqulahum ma'kusatun wa qulubuhum manqusatun, yace wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa hankulansu ajiye suke, ma'ana abaibai suke tafiya, haka zukatansu manqusa, ma'ana a shafe suke, babu haske da imani a ciki. Yace fa aina ha'ula'i min al-imani bil qur'an, yace ina irin waɗannan jama'a za a ce sun yi imani da Alƙur'ani? Idh yasubbuna man radiyallahu anhu, tunda gasu suna zagin jama'ar da Allah ya ce ya yarda da su ya amince da su sai ya ce wa amma ahlus sunnati kusan da cewa su ahlus sunna fa innahum yataraddawna amma radiyallahu anhu suna addu'a Allah ya dade yarda ga wanda Allah ya yarda da shi dan haka aqidar ahlus sunna wal jama'a in aka kama sunan sahabi to kai maza ka ce radiyallahu anhu kamar yanda in aka kama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka yi masa salati sai yace wa yasubuna man sabbahu wa yasubuna man sabbahu Allah wa rasuluhu ahlus sunna suna fadin bakar magana ga wanda Allah da manzansa suka yi fadi bakar magana akan su an gane ku wanda Allah ya yarda da shi to ahlus sunna yarda yake da shi duk wanda Allah ya watsar da lamarin shi to ahlus sunna zai watsar da lamarin sa wannan shine kaida kenan jibintar wanda Allah da manzansa suka jibinci lamarin sa kiyayya da gaba da wanda Allah da manzansa suka kishi suke gaba da shi sai yace wayyaluna man yuwalillah suna jibintar lamarin duk wanda man yuwalillah duk wanda ya jibinci lamarin Allah wayu aduna man yuadillah kuma suna kiyayya da gaba ga duk wanda yake gaba da Allah da manzansa sai yace wa hum muttabi'una su ahlus sunna wal jama'a masu biyar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yazo musu da shi la mubtadi'una yace ba ma suka gar wani abu bane ba da ra'ayinsu da san zuciya yace wa muqtaduna yace su masu koyi ne la mubtaduna su ba sa kirkira wani abu iya hanyar da aka zana musu ita suke bi sau da kafa ba sa zawwa da wani sabon abu nasu kamar a matsayin ibada da ra'ayi da san zuciya sai yace wali hadha kum hizbullahi almuflihuna wa ibadul mu'minuna saboda haka ahlus sunna wal jama'a suka zamantu sune rundunar Allah wanda Allah ya musu alƙawarin rabauta da cin nasara a nan duniya da makoma lahira kuma sune bayin Allah waɗanda suke mu'minai dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa da ya karanto ayar da ke cikin suratul Fath da Ubangiji ta'ala ke faɗa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kadhar'in akhraja shat'ah fa'adharahu fastaghlaza fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما دي karanto wannan aya al-Imam Malik sai yake cewa man asbaha wa fi qalbihi bughdun li ahadin min as-sahaba faqad asabathu hadhihi al-aya yani qawluhu ta'ala li yaghiz bihim al-kuffar al-Imam Malik yace duk mutumin da ya zamanto a cikin zuciyarsa akwai ki da kyama da gaba da hasada ga ɗaya daga cikin sahabbai yace wallahi wannan aya ta hada da shi ubangiji ta'ala ya faɗa li yaghiz bihim al-kuffara Allah ya ba sahabban manzansa wannan matsayi ba dan komai ba dan ya bakanta rai na kafirai kare kenan wannan me yake nihi baya daga cikin musulmi duk wanda aka wayi gari akwai kiyayya da gaba ga wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kada ka kirga shi a cikin jama'a ta musulmi dan haka da yawa daga cikin malamai sun fito fili sun yi bayani game da cewa rafida din shi'a kafirai ne dalili domin suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wani malami a cikin littafin sa wanda ake kira shi tabyinul maharib yake cewa wa alam anna rawafida kuffarun indana yace kai sani su ɗan shi'a yace a wajen mu kafirai ne dalili sai yace li annahum yasubuna Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma domin suna zagin Abubakar suna zagin Umar Allah ya yarda da su sai yace wa kadhalika man ankara khilafatahuma yakfuru indana ala al-asahi yace haka duk wanda yayi musan khalifancin Abubakar da Umar to shi ma a wajen mu a magana mafi inganci ya kafirta domin ɗan shi'a ba su yarda da khalifanci na Abubakar da Umar cewa suka yi kwace ne suka ma Ali Ali shi ya cancanta ya zamanto khalifa fashi ne aka masa kwace ne aka masa shine sai malam yayi sai yake cewa wa imamu hadhihi ba'ifa al-khabisa munafiqun ma'rufun yahudi al-asli wa huwa abdullah ibn saba idda al-islam hilatan wa sa'a juhudahu li tafriti wa tashdid al-kalima wato domin shugaban ita wannan jama'a ta yan shi'a shine abdullah ibn saba al-yahudi wanda shine fitinan nan ba yahudi ne asalin sa yazo a munafirce ya nuna cewa ya musulunta ba don komai ba don yin raba kan musulmi ya raba da san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu waɗannan mabiya ya tallata wannan mummunar aqida ta shi dan haka kuma shine yana ɗaya daga cikin wanda ya zuga jama'a suka taso daga birnin Kufa da birnin Basra da birnin Masar suka zo suka yi ca a Madina kwana da kwanuka suka zagaye gidan Usman Allah ya kara masa yadda suka gama da shi sannan kuma daga ƙarshe sai ya bayyana guluwi yace ai Aliyu ma matsayin shi ya ma wuce wannan Allah ne Aliyu dan Abi Talib yawa gure shi zai gama da shi yayi hijira ya gudu to dan haka kasancewar a magana mafi rinjaye malamai suka ce ɗan shi'a ba a sanya su a cikin jama'u waɗanda suke kai dangane zuwa ga musulunci kwata-kwata ba a sa su an gane ko ba sa ciki saboda kafircinsu ya tabbata dan haka malamai sun yi fatawa sun wallafa littattafai akan kafircin ɗan shi'a akwai wani malami daga cikin malamanmu shine Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili ya wallafa wani littafi mai sunan Bazlul Majhud fi mushabahatir rafida bil yahud Bazlul Majhud ba da iya kokari game da kamantacceniya ta ƴan shi'a da yahudawa a cikin littafin fuska dena gun da sai da yazo da fuska sama da 150 wanda ke nuna da yahudu da ƴan shi'a tafiyarsu daya dan haka abu ne wanda siyasar duniya amma sai mai hankali yake ganewa yau America take kunhon baki cewa za ta kai ma Iran hari tun muna yara muke ji duk wanda ya buda sai ka je kamar yanzu zuwa da awa daya ko kuma minti daya da zai zo nan gaba America za ta kai wata hari tafiyar su daya komun su daya aya ɗaya suke rabawa tsarin su ɗaya ne babu wata gaba da kiyayya tsakankanin su illa su da kauna saboda tafiyar su ɗaya kuma a yau abinda suka sa gaba yaya za a yi duk wata ƙasa wadda ahlus sunna suka fi yawa ko suke jagorancin ta yaya za a yi a maida ta karkashin ƴan shi'a shine makasudin kifar da Saddam Hussein da aka yi saboda a cikin wannan gabas ta tsakiya babu wato waɗanda suke sharmai daular da ake jin tsoronta wanda Isra'ila take jin tsoronta saboda Iraki to jagoranta ko ahlus sunna ne shine Saddam aka yi kokarin yaya za a yi a wargaza wannan ƙasa ana wargaza wannan ƙasa da aka ratiye Saddam aka kawo dan shi a Nuru al-Maliki aka bashi kuma haka ƙasar Suriya asalin yaƙi ne tsakankanin sunna da shi'a akan rashin adalci da ake ma ahlus sunna wal jamaa wanda dan shi'a ne kuma shi'a wadda take mummuna alawiya shi Bashar al-Assad to dan haka kasancewar su waɗannan ahlus sunna suna kokarin kifar da wannan gwamnati tunda wannan ita Suriya Iran ta maida ta kamar wata jaha ce tata wanda sojinan ta gadangadan suka shiga suke yaki da su ne Hizbullah ko kuma mu ce Hizbul Shaytan ba dan komai ba saboda dan shi'a ne kenan shine a yau suka hada gindi aka zo ake kawo hari ake kashe wato waɗanda suke ahlus sunna an ga sun ci karfin sa shine ita rasha ta tado makamanta na yaki da sauran duk waɗannan matsiyatan kasashen kuma wallahi a cikin satin nan abu ya tabbata amma sai mai hankali yake ganewa wannan hari da aka kai a Faransa ba kowa bai kai su ne suka kai ma kansu wannan hari ba don komai ba saboda cimma manufarsu ko wannan hari da aka kai na kashe sharri su ne suka yi abin su yanzu mutanen da aka zo an ce an kona su to a gwada ma mutane hotunansu kuma yanzu saboda Allah duk mai nihin irin wannan abu zai dauki wani passport ko card identity yana yawo da shi a zo a ce wai an samu card identity na wani dan Suriya da dan Rasha wannan da dan Egypt wasu bakwai ne wanda su takwas ne bakwai sun tarwatsa kansu ɗaya kuma an halbe shi to wanda aka halbe an nuna wa mutane gawar shi da sauransu duka abu ne na daukan hankali yaya za a yi su ma su samu hujjar da za su ringa kai hari so ake gaba ɗaya waɗanda suke bulbudin ahlus sunna a wannan yanki a yi kokarin cewa an gama da su kuma ita kanta wannan jama'a da ake kiransu Daesh ko kuma ISIS su suka kirkira su Amerika da Ingila Faransa da Ingila suka kirkira su wanda da sunan cewa su ake kai ma hari amma ba haka bane ba abubuwa ne waɗanda kawai siyasar duniya sai mai hankali yake ganewa su suke da kafafen yada labarai sai abinda suka so su faɗa muku shine za su faɗa muku kuma yana daga cikin aqidar ga Yahudi in a ce jama'ar shi za su ji dadi to yana iya sadaukantar da rayuwar koda mutun nawa ne nashi ya kashe shi domin cimma manufarsa abubuwa ne ake yin su wanda kawai ba komai ba duk wani musulmi wanda an san yana da kishin musulunci to su ne ake famar cewa sai an kakkabe su daga doren ƙasa sai tafiya ta yi tafiya tarihi zai bayyana duk wani abu da ka sani da ake cewa an yi to in aka tsaya aka lissafa masu hankali za su tabbatar da cewa abin nan ga manufa daman abu ne wanda an riga an tsara shi a tsare yake to wannan duka yana nuna mana ɗan shi'a da waɗannan yahudawa duka tafiyar su daya duka tafiyar su daya yanzu akan yaki da ake yi wanda ake yi a birnin Yemen kaga kasancewar kasar ce Iran ta zo ta mara musu ta kawo kwantina 40 suka shigo ba tare da an san shigowar su ba da makamai aka ba waɗannan ɗan shi'a wanda ake kiran su Husiyye wanda wai hanya ce take son ta shimfiɗa idan waɗannan jama'a tata sun kifar da gwamnatin Yemen kenan gwamnatin Yemen ta zama gwamnati ce ta shi'a kenan ta samu hanyar da za ta dira Saudiya ta amshe harami na Makka da harami na Madina wanda shine dama manufar su a yanzu kuma in ka koma cikin wani littafi wanda ake kiran shi ma za ta arifu al-Hizbillah al-Lubnani a ciki za ka samu cewa makamun nukiliya da aka ce ita Iran tana kirawa inda aka saita shi inda yake kallo Saudiya yake kallo kuma wai a dan wannan abu da ya samu wannan jama'a wanda Allah ya musu rasuwa a lokacin haji wai har wasu makamai suka rinna saita su suna kallon Saudiya wanda kuma Allah ne ya maida musu mummunar aniyar su su suka haddasa wannan cinkoso da manufa su shidu aka samu shuhudu iyan waɗanda da idansu sun gani yan shi'a suka tabbatar da wannan yamutsi da aka samu jama'a suka mutu a wannan hajjin bana shi yasa adadin da suka mutu a cikinsu suka fi kowa yawa kuma su suka fara fitowa suna kunhon baki suna fada wanda duk tsari ne yaya za a yi hatta da shi aikin haji kenan a dawo da shi hannun makiyan Allah sai suna da hannu a ciki kenan yin suna da hannu a ciki yau da gobe gabaɗe za su lalata abu su kuntata shi yadda ba kowa ba zai iya zuwa shi ne ake maganar cewa ai kowace ƙasa ta duniya ya kamata ta kawo wakilanta a yi kwamitin da zai shirya aikin haji to tambaya muke yau da shekaru nawa Saudiya take rike da ƙasar Saudiya ma'ana shuwagabanninta shekaru nawa suke rike da wannan daina haji aka yi kasawa suka yi a wajen tsara haji to don haka wannan duka tsari ne na waɗanda suke ba musulmi ba don haka shi ne dai a nan malam yake gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa kada ku zagi sahabbaina sai yake cewa na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa da a ce ɗayan zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud daga zinare manzon Allah ya ce daidai da mudu ɗaya na sahabi bai kai ba sai ya ce wala nasifahu manzon Allah ya ce ko rabin mudu da sahabi ya bada mutum bai kai ba sai ya ce wa yaqbaluna ma sha'a bihi alkitabu wasunnatu wal ijma ahadu sunna wal jama'a suna karbar duk abinda alqur'ani yazo da shi da sunna da ijma'i na malamai min faba'ilihim game da fadla ta sahabbai wa maratibihim da matsayinsu na daraja sai ya ce wa yufaddiluna ahlus sunna wal jama'a suna fifita man anfaqa min qabli al-fatihi duk sahabin da ya ciyar da dukiyar shi kafin wato al-fatihi menene al-fathu malam sai yace wa huwa sulhul hudaybiya wato shine sulhul hudaybiya sasantawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsakanin shi da Quraishawa wannan ko ya kasance a shekara ta 6 a wannan lokaci ne Allah ya saukar da sura ta musamman mai suna suratul fath dan haka magana mafi rinjaye abinda ake nihi da al-fathu a wannan aya shine kenan sulhul hudaybiya kamar yadda malam ya bayyana mana ba fathu makka ba ke ne sai yace wa qatala mutumin da ya ciyar da dukiyar shi kafin sulhul hudaybiya kuma ya yaki makiyan Allah to ahlus sunna wal jamaa suna fifita waɗannan sahabbai alaman anfaqa min ba'dihi wa qatala akan sahabin da sai bayan sulhul hudaybiya wato ya ciyar da dukiyar sa ya yaki kamar yadda Khalid ibn al-Walid sai bayan an yi sulhul hudaybiya shi ko Abdurrahman ibn Auf yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna sai yace wa yuqaddimuna al-muhajirina kuma ahlus sunna wal jamaa suna gabatar da al-muhajirun a wajen daraja da matsayi sune waɗanda suka kaurace ma makka da mazaunan su suka tarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin kafa daula ta musulunci sune Allah ya musu wannan laqabi al-muhajirun suna gabatar da su alal ansar akan mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bashi haɗin kai suka taimaka masa da tarbiyar su da dukiyar su wannan ko aqidar ahlus sunna kenan waɗanda suke al-muhajirun wato sun fi al-ansar wato matsayin daraja me yasa saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya gabatar da su a cikin al-qur'ani cin ubangiji ta'ala me ya faɗa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra da yace tabbas Allah ya karbi tuban annabi sai yace wal muhajirina ya karbi tuban al-muhajirun sai yace wal ansar da su mutanen Madina kaga sai da aka gabatar da al-muhajirun akan al-ansar haka kuma ya faɗa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar haka kuma can me yake cewa yake yana faɗa yana cewa lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون سيئتي والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يهبون من هاجر اليهم الايه kaga nan ma sai da Allah ya gabatar da al-muhajirun akan al-ansar dan haka matsayin al-muhajirun ya wuce matsayin al-ansar wannan kenan a jumulce amma tare da cewa daga cikin al-ansar za a samu wani sahabi yafi al-muhajir matsayin daraja dan haka gaba ɗayan 10 wanda Allah ya ba su al-bushir da gidan aljanna gaba ɗayan su daga cikin muhajirun ne 10 wanda a lokaci guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana su sai yace wa yu'minuna wato suna imani bi anna Allah qala li ahli batr wato cewa Allah ya faɗa wato ga waɗanda suka halarci yakin Badar wa kanu 310 wanda adadin su wato 310 wani abu ne in ma da 13 ko da 15 ko da 17 adadin waɗanda suka halarci yakin Badar wato ahlus sunna wal jamaa suna imani game da cewa Allah ya faɗa game da waɗanda suka halarci yakin Badar ubangiji ta'ala ya ce musu i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ko aikata duk abin da kuka so ubangiji ta'ala yace tabbas na gafarta muku wannan ko ya kasance lokacin da wato Habib ibn Abi Balta'a wanda ya rubuta takarda ya aika ma Quraishawa cewa su yi ta kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan tahi wanda Allah ya sanar da manzonsa cewa asirin shi an tona manzon Allah ya sanya yan biyar baya suka bi bayan matafiya suka je suka tarar da wannan mata suka amsu wannan takarda suka dawo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zaunar da Hadib yake tambayar shi menene uzurin shi game da bayyanar da wannan asiri da yayi ya ba da iya uzurin sa Umar ya ce ya Rasulullahi ba ni izini in sare masa wuya manzon Allah ya ce a yace baka san da cewa Allah ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa yace i'malu ma shi'tum ku aikata duk abin da kuka so faqad ghafartu lakum tabbas na gafarta muku abinda ya hana manzon Allah ya bada izinin asari wuyan Hatib ibn Abi Balta'a shine halartar yakin Badar. Kaga wannan gaba waɗanda suka halarci yakin Badar su ne Allah ya ce ya gafarta musu su aikata duk abin da suka so, kuma su ne Shi'a suke zage su. Sai ya ce wa bi annahu la yadkhulun nara ahadun baya a tahata shajara kama akbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kuma ahadun sunna wal jama'a sun yi imani sun tabbatar da cewa dide da mutum daya daga cikin waɗanda suka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan itaciya ba za su shiga wuta a ranar kiyama. Kama akbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari yake cewa la yalijun nara man bayi'a tahta shajara. Manzon Allah ya ce duk wanda ya mubayi'a a karkashin wannan itaciya manzon Allah ya ce ba zai shiga wuta a ranar kiyama. Shine sai ya ce bal qad radiyallahu anhum wa radwan, bari dai Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da wato sakamakon da ya tanada musu. Wa kanu aktsara min alfin wa arba'i mi'a, wato sun tara 2,400 su sama da mutum 1,400, wanda sababin haka kwa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tura Usman sai jita-jita ta zo cewa ai an kashe Usman. Ramazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci hankalinsa ya tashi ya dawo karkashin wata itaciya, sahabbai suka zo suna mubayi'a da shi cewa ba gudu ba ja da baya za su mara masa baya akan shiga Makka da yaki akan duk abin da zai faru. To sai Allah ya turo sakon cewa gaba ɗaya su waɗanda suka yi wannan mubayi'a ya yarda da su. Shine Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Shi ne manzon Allah kuma sai ya ba su albishir ya ce duk wanda ya yi mubayi'a da ni a ƙarƙashin wannan itaciya manzon Allah ya ce ba zai shiga wuta a ranar kiyama. Alhali waɗanda suka yi mubayi'a su 1,400 da ƴan kai ne. To wannan yana daga cikin waɗanda kuma ƴan Shi'a suke zagin su suke kafirtar da su da su da Khawarij. Sai ya ce wa nashhadu bil jannati, muna shaidawa game da gidan aljanna liman shahida lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida mana ya ce dan aljanna ne. Kaga sanin dan aljanna dole sai an koma ta hanyar wahayi. Duk wanda ya ce maka dan aljanna ne to ya baka dalili alqur'ani ko sunna. Ba wanda zaka ayyana ka ce wani dan aljanna ne sai wanda alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka. Sai dai in an ga mutum yana aikata ayyuka na ƙwarai shine bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma Allah ya karbi rayuwar shi akan haka, shine sai a kyautata masa zato. Muna fatan Allah ya shigar da wani aljanna, amma cewa wani dan aljanna ne to wannan shishigi ne, karantsi ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda wani sahabi ana daga ana fafatawa, wannan sahabi sai gaya an gama da shi, sahabbai da suka wuce da gawar shi sai suke yabon shi suke cewa wani an huta wani dan aljanna ne. Wannan kalima da suke faɗa wani dan aljanna ne sai ta zo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kalla, manzon Allah ya ce ko ɗaya, manzo Allah ya ce ba dan aljanna bane. Manzo Allah ya ce wallahi na gan shi a cikin wuta da wata abaya wato tana ci a jikinsa. Manzo Allah ya ce ganima a cikin ganima ta yaki ne fa, ana yaki ba a gama yaki aka tara ganima, ya dauki wata abaya ya koyi riga ce ya dauka ya koyi. Su sahabbai suna cewa dan aljanna ne, manzo Allah ya ce ba dan aljanna bane dan wuta ne. Sun yasa zahiri suke gani an kashe shi a fagen daga suka ce dan aljanna ne, sanin cewa wani dan aljanna ne wannan sai an koma ta hanyar wahayi. Dan haka shine yace anan muna shaidawa da gidan aljanna cewa dan aljanna ne liman shahida lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ga duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shaida a kansa. Shine sai yace kal ashara, kamar mutum 10 wanda manzon Allah ya zano yace ɗan aljanna ne a cikin hadisi ingantacce na cikin sunan Tirmidhi da sunan Abi Dawud. Farkonsu manzon Allah ya ce Abu Bakar fil janna, Umar fil janna,
Usman fil janna, Ali fil janna, Talha fil janna, Sa'd fil janna, Sa'id fil janna, Abdurrahman fil janna, Abu Ubaida fil janna, Zubair fil janna. Kenan jirin su, yanda zaka jiru su kenan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Talha, sannan da Zubair, sannan da Sa'd, da Sa'id, sannan da Abdurrahman, sannan da Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Gaba ɗayan su wannan goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida a lokaci guda cewa gaba ɗayan su ɗan aljanna ne. Sannan malam sai ya ce wa Thabit ibn Qais, da Thabit ibn Qais ibn Shammas, shi ma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ɗan aljanna ne, kamar yanda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, riwaya ta Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda. Anas yake cewa Thabit ibn Qais ya je ya zauna a gidansa sai kuka yake, ya sunku ya kai, ya samu damuwa. Lokacin nan da ya je sai yake cewa menene sha'aninka, ka samu damuwa, ka sunku ya kai, sai kuka kake. Sai yake cewa ai babu koma baya daga cikin mutane irina, me yasa? Saboda na kasance ina daga muryata sama da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace dan haka aiki na gaba ɗaya ya zube ni dan wuta ne. Ubangiji ta'ala ya faɗa, ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Shi kuma sababin yana da nauyin shi, idan yana magana kugawa yake, to shine sai ya fahimci cewa aikin sa gaba ɗaya ya zube. A lokacin nan shi wannan mutum da ya ga halin da Thabit yake ciki, sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ba manzon Allah labarin ga halin da Thabit ibn Qais ibn Shammas yake ciki. A lokacin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce izhab ilayhi, koma wajen shi, fa kullahu, ka fada masa, ka ce da shi ni nace innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil janna, ce masa baya daga cikin ɗan wuta, ɗan aljanna ne. Kaga wannan shaida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada game da Thabit cewa dan aljanna ne. Haka kamar Ukasha, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an musu hisabi, ba tare da an azabtar da su. Ukasha ibnu Mihsan ya tashi ya ce ya Rasulullahi, ud'ullaha an yaj'alani minhum, yace roƙa min Allah ya sanya ni a cikin su. Manzon Allah ya ce anta min, ya ce kana daga cikinsu. To dan haka akwai ɗaiɗaiku na sahabbai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa ƴan aljanna ne. Kenan wannan sai a yanke shakka game da ƴan aljanna ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saƙo ne ya isar a madadin Ubangijinsa. Amma duk wani baka isa baka ce ɗan aljanna ne, dole sai da dalili, wahayi, alƙur'ani ko sunna. Shine yace wa ghairihim min as-sahaba, da wasunsu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Abdullah ibn Salam. Nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.